巴基没样口味啊。Rikicin siyasa na ƙara ta'azzara a jihar Kebbi bayan zaben shugabannin jam'iyyar APC mai mulkin jihar a matakin ƙananan hukumomi. Jama'a assalamu alaikum. Makonni biyu da suka gabata majalisar dokokin jihar Kebbi da kaf daukacin ta jam'iyyar APC mai mulkin jihar ce ta ba da sanarwar cire kakakin majalisar da mataimakinsa tare da maye gurbinsu. Alhali kuma har kawo yanzu ba a bayyana laifi ko dalilin cire su ba. A cikin shirinmu na wannan makon, wasu jigajigan jam'iyyar APC a jihar sun yi zargin cewa sun lura da ana nan ana ta sauke tsofaffin 'yan jam'iyyar ne daga mukamansu na gwamnati, ana kuma sauya su da sababbin shiga jam'iyyar akasari waɗanda suka sauya sheka daga PDP. To sai dai takaddamar ta ƙara bayyana a wannan makon bayan gudanar da tarukan zaben shugabannin jam'iyyar na ƙananan hukumomi, inda wasu manyan 'yan jam'iyyar suka yi zargin cewa an cusa wasu shugabanni saɓanin waɗanda aka yi yarjejeniya tun da farko. Wannan lamari da kuma musamman kalaman ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar da ke goyon bayan ɓangaren gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu, wato Sani Zauro Hukuma, sun ƙara faɗaɗa zargin.
Cika malami mai girma gwamnati ya tabbatar muna insha Allah kai zai handi gobe, amma kafin a ce komi, jama'a birnin Kebbi ku dai tsaye ku amince mu cika malami ku dai tsaye ku washe gani ku amince ku amince.
Waɗannan kalamai sun haifar da sababbin cece-kuce, inda ɗaya ɓangaren da ke hankorin miƙa kujerar gwamna a ɗaya daga cikin yankunan masarautun Argungu, Yawuri da Zuru, suna ganin tamkar ana tallata wani ɗan takarar gwamna a zaɓen shekara ta 2023 ne daga masarautar Gwandu, wadda ita ce ke mulkin jihar tun dawowar demokuraɗiyya a shekarar 1999. Abdullahi Muhammad Lamba, ɗan masanin Yawuri, shi ne mai magana da yawun masu fafutukar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC, wadda kuma ake hasashen tana da goyon bayan babban jigon siyasa a jihar, Sanata Muhammad Adamu Aleru.
Shi kansa mai girma gona a matsayinsa na shugaba shi ya tara mu da manya-manyan mu irin su Aleru da su Mallamawa, ya ce ya kamata a yi adalci ga shugabannin jam'iyya saboda an hito nisa kuma sun wahala. To abin da ya ba mu mamaki, bayan an wannan matsayin sai aka koma da baya, kuma aka sa wasu yare suka shiga gidan cikin ɗakuna sun rubuta mutane su ce a cire wani a cire wani. To da ƙarshen ta abinda muka zo muka gane, sai muka gane cewa duk wanda ke tare da mai girma sanata shi ake so a ƙalle, kawai muna ganin kuma dangantakan sanata da shi mai girma gona abu ne wanda yake da daɗe kuma da ke da tarihi da amana. Mai girma gona ya yi duk abin da yake yi don shi asanadin dawowansa da ya je on exile na zuwa gudun hijira, ya bi duk hanyar da zai bi ya tabbatar da ya dawo. To na san ko in ba mahaifinsa ban san yana da wani mutum guda a jihar Kebbi da ya rungume shi da wannan abin ba. To a ce da baya kuma wani munafukai da 'yan iska sun shiga tsakiya sun je sun lalata magangana. To wannan wani abu ne ya shiga na daban. Mutanen ga ba jayayya suke da gwamnati, wuce suke mu gwamnati a bi gaskiya kuma a yi adalci. Shi ya yi gwamna nan ke nan cikin garin birnin Kebbi 2015 da gwamna da minista da ambasada da federal farmsec da duk wasu mukamai cikin garin birnin Kebbi aka tsara su, babu wanda ya magana. To mu abin da muke so kar siyasa ta sa mutum ya haukace.
To me kuke zargin watakila ya sa aka yi wannan doki-doren da kuke cewa ko yana da alaka da tsaida ɗan takarar gwamna a zaben shekara ta 2023 da watakila kuke tsammanin gwamna Atiku Bagudu yake goyon baya?
To alhamdulillahi, ko mu haɗi ko kan mu haɗi, ai abu gaskiya Allah ya bayyana ta. Batun tsaida wani ɗan takara mu mun ba shi dama, mu muka kawo, ba Aliyu ya kawo maganar karɓa-karɓa ba, mu muka kawo muka ce an yi gona ɗaya an yi gona biyu, me yasa Argungu da Yawuri da Zuru ba a ba su dama? Tunda mun ce siyasa ne muke na fahimta na tsulun kai, don haka a ba su dama, amma ba a komai a ce a'a na wuza ni ba. Siyasa ba bautan Allah ba ne a ce an aje tauri guda, mun nemi da shi da su a zo a zanna a yi sulhu, a dauko dan takara ko argungu ko azuru ko ayawuri tunda su ma suna da haƙƙi ba a ce yayi gona an yi minista cikin garin Birni kai kuma ya saki ala kuma anguwa guda wannan ba a yi musaurin sashi na jiha adalci ba saboda haka in ma ya cire ne da wani manufa Allah ya yi shi mu ga Allah muka dogara kuma gare shi muke neman wala kuma Allah shi ya ce a yi adalci kuma shi yasa aka samu Kebbi State Land of Equity in yana da wani dan takara bai hitar ba don mun ce in ya isa ya kawo mana dan takara daga Argungu ko ya kawo mana dan takara daga Yauru ko Zuru mu shi da muke mu anshe shi mu abinda muke so dai a yi karba karban ga kowa ya samu don mun ga sauran jihohi makwatanmu hagu da dama haka suke haka ake Naja haka ake Sokoto Najeriya ma an raba ta kashi 6 ita ma don karba karba saboda haka babu dalilin da yasa za a ce jihar Kebbi ba za a yi ba tunda ba mulkin mallaka bane
to sai dai a yayin da zannan gwandu Sani Zauro hukuma ya musanta tallata kowane dan takara a kalamansa yana ganin babu hujjar hana kowa tsayawa takarar gwamna ko ma daga wani yanki ya fito
cikin malami shine ya jawo hankulin shi ne yasa a yanzu ga minista bin da sa lokacin cikin malami ya bi gwamna ne ce Allah bai bashi ba kuma ya hankuri bai rabu da tiku ba gudu ba saboda haka mun kace nan kuma muna mai godiya mu yan jihar Kebbi hankurin da yayi Allah ka shi da kuma yanzu in Allah da iko ne ya bashi gwanna muna ji kafin shi Allah shi ka bada bibi ga duk wanda ya so
to amma wasu na zargin a kalaman naka kamar kana tallata wani dan takara ne
eh Argungu kuma suna tallan mallama an ce don me suke tallan mallama don ba su tabi shi mallama ba dan da yafi su bane sannan ana talla balan Allah balan Allah ba dan da bai shi bane shi bane ana talla yan yuti ba dan bin ka bane shi ko to duk wanda ya fito ya ce shi na bi dagon jakkani babu wanda gwamnati ya ce mu yi talla ta mu ce mai don mu kashe to gwamnati bai ba mu tantayar da cewa mu sanar da cewa kakkowa shi to sai da mutum guda ba
amma ka fadi a wurin ka ce gwamnati ya ce muku malami zai yi muhande oba
kai mu muka ce Allah ya sashi handin oba da atiku ba gwamnati ce wala ba wannan da yace maka da ka saurara ka ji lokaci bai yi ba lokaci in yayi Sani Zauro bai tsoro magana da kowane mutum jakkali amma kace cewa ni Sani Zauro ban tsaye da gwamnati ne ra'ayi na ne kudi ba ra'ayin jakkali ba ne kudi ba kaga tunda magana siyasa ce ina da yancin mu zama na chairman ne yadda sai an ka bani eh magana an fada bin ka bukata cikin siyasa ba kwaci wani ba ciki ban ci ka tsaye da wani ba ban ci ka da wani ba cika malami bai zo yake zo fati ya ci mai da takar gwamnati ba abun da mawa ganin muka yi cika malami abin da ya wace a kabi kaga duk wanda ya wace a kabi abin kware cika malami gwamnati yake so shugaban kasa yake so mataimakin shugaban kasa yake so Allah shi ya sani shi zuciya ta abun da muka ce duk abu da ka bukata ga zuciya ta Allah ya bashi sannan duk muka ce duk inda gwamnati Atiku ba gudu azamu duk dan tata da yake mu shi muna bi ne
akwai masu cewa tuni an zauna an yarjejeniya cewa wannan karon za a fidda dan takarar gwamnati a zaben shekara ta 2013 ne daga wani yankin masarauta amma ba masarautar Gwandu ba inda shi minista malami ya fito kasancewar tayi gwamnati har sau uku jere da juna
mukannin wani emirate din Argungu sai samu suna ce ba su dan Gwandu eh emirate din Yauru sai samu ta ce ba ta yi dan Gwandu eh emirate din Zuru sai samu ta ce ba ta yi dan Gwandu amma yanzu ka ga batutuwan na shigowa an faɗa Argungu ba an yadda Argungu kaza an yi kaza abubuwan ga su suna yawo cikin jiha kuma waɗanda ga take yin hukar dinnan abubuwa in tabbaci ka hakorin gidajen su ba wuce korin gidajen ba wuce amma ga baki suna ka bannar da ka barka ta kasa gaba ɗaya lokacin da Atiku ba goya lokacin da Alhaji ci zabe ya dauko mutabitin wannan ya dauko shi Argungu lokacin da Atiku ba goya ci zabe ya dauko shi mutabitin wannan ya dauko shi Zuru yabba ya wanda sakataren gwamnati to akwai bambanci da sai a hidda wani bambanci daban
ana magana kujerar gwamna ne ai ka san duk wata kujera ba ta kai kujerar gwamna ba
to an to ba kujerar gwamna daban kuma gwamnati ta kowa ta yanzu shi da gani sun harbin sun samu gwamna ba su yan gwamna kenan kaga dole sai da yan gwamna in ya arzur ta samu dole sai da yan gwamna da Argungu da Zuru da Yauri da Gwandu wallahi duk wanda Allah ba gwamna ga Sani Zauro ni da su guda gara
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri A madadin Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.